أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na rana Asabar wanda ya daidai da 15 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya dace ma 15 ga watan Mars miladiya ta 2025 domin ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani inda idan ba manta ba a jiya mun gama suratul bayyina da mun gani game da bayanin malamai abinda wannan sura ta kumsa irin yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari game da mushrikai da Yahudawa kuma da Nasarawa basa gushe ba suna kan hujjar su ta gaskiya har sai da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a cikin su ba yake sai zamanto sun kafirce ma wato abin da yake cikin littafin su kuma suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mun gani abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umurce su shine su bautawa Allah shi kadai su yi imani da manzon Allah su bautawa Allah kada su hada bauta Allah da wani akwai hadisi wanda ya kamata jiya mu karanta shi mu karanta ba hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka sabkar mushi da wannan sura lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab manzon Allah da ya karanta ma sahabbai gabaki daya sai ya Jibril alaihi salatu wassalam yace mushi ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah inna rabbaka ya amuruka an taqra'aha ala ubay au kama qala yace lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umurtaka ka karanta ma Ubay ibn Ka'ab wannan sura. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo Ubay yace mushi lalle Jibril ya mani umarni cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce in karanta ma wannan sura. Ubay yace ya Rasulullah yanzu ni an ambata ni Hawwa yazo aka ambata sunana. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mushi kware da gaske. Ubay ibn Ka'ab ya kwashe da kuka yake ta kuka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta mushi wannan sura lam yakunil ladina kafaru wanda sababin abin da yasa aka ce a karanta mushi ya faru Ubay ibn Ka'ab da shi da Abdullah dan Mas'ud mun san cewa alqur'ani ya zo akan wasu ruwayoyi amma yanzu anan wadda ta shahara shine Hafs da Warsh akwai Warsh akwai Qalun akwai Hafs to akwai ruwayoyi wajen guda 10 na abin da ya shafi qur'ani akan abin da yake mashhuri kuma kace ko ruwaya guda bakwai qira'a gama guda bakwai to wannan qira'o'i Abdullahi dan Mas'ud wata rana sai ya karanta wato Qur'ani akan wata qira'a ba irin qira'ar da shi Ubay bai sani to sai Ubay yayi mishi inkari cewa ai ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a gurguje dai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu kowa ya karanta shi ya karanta yaji daidai ne shi ma ya karanta yaji daidai yace dukan su wannan haka ne saboda shi wannan Qur'ani haka aka sabkar muni da shi to Ubay yake cewa a lokacin haye fara jin wani abu kamar a cikin zuciyar shi na jahiliya da wani abu kamar na kokonto ko wani abu makamancin haka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan bugi kirjin shi yace kai ka ce duka jikina yana karkarwa da zuha sai wannan abun kuma ya zamanto ya gushe mishi to da aka sabkan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura sai Ubangiji subhanahu wataala yace mishi kuma ya karanta ma Ubay ibn Ka'ab wannan sura kaga wannan yake nuna mana irin falalata abin da ya shafi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda suka yi imani da ayoyin Qur'ani da kuma yanda suke aiki da su yau da taimakon Allah subhanahu wataala zamu tashi sura ta gaba ita ce suratul qadr wanda wannan suratul qadr ita ce sura ta 25 a jerin sabkar surorin alqur'ani jerin sabkar surorin alqur'ani ita ce sura ta 25 Allah subhanahu wataala ya sabko ta da ita bayan surata abasa kafin a sabkar da suratul shams aka sabkar da suratul qadr wanda ita kuma ayoyin ta zan mu gani guda biyar ne kuma sura ce wadda take makkiya wasu malamai suna ganin cewa madaniya ce mata yi shahara akan cewa sura ce wadda take makkiya ita kuma zata karantar da mu wasu ababe guda biyu abu na farko shine zata karantar da mu wato irin daraja alqur'ani wannan alqur'ani da yake hannun mu yanda yake dauke da wanda yake da daraja sannan abu na biyu zata karantar da mu irin daraja ta abin da ya shafi lailatul qadri shi yasa ma kuma aka kiraye ta da sunat suratul qadr sai mu roki Allah subhanahu wataala ya datar da mu akan fahimtar ta daidai da kuma aiki da daidai da kuma da amfanuwa da abin da ta zo sai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara da wannan sura cewa inna anzalnahu fi laylatil qadri lalle Ubangiji yake cewa tabbas mu muka sabkar da shi a daren laylatil qadri ni aka sabkar da shi shine abin da ya shafi alqur'ani da malamai suka ce wannan sura akwai wani litafi na abin da ya shafi Imam Suyuti ana ce mishi tartibu asrarul qur'an wato irin yanda wannan jerin surori da aka yi da wannan sura sai wannan sura sai wannan sura wato akwai wasu alaƙoƙi wanda suke tattare da wato farkon sura wannan da kuma farkon waccan sura ko kuma farkon sura da kuma ƙarshen sura wanda idan muka duba suratul alaq da take gaban wannan sura Allah subhanahu wataala ya safkar ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam kaga nan ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya karanta manzo Allah yace shi bai iya ba karatu kamar yanda zan mu zo a tafsirin da mu gani to menene ake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta to shine sai a sura ta gaba Allah sai ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wannan abinda ake ce ma ka karanta mu ne muka sabkar da shi a daren lailatul qadri wanda sabkar da alqur'ani a daren lailatul qadri wannan jumlatan kuma da tafsilan ma harkon sabkowa alqur'ani malamai suka ce an sabkar da shi ne a cikin daren lailatul qadri zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi cewa ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da wannan alqur'ani ne daga lauhil mahfuz zawa baitul izza wanda yake saman duniya wanda muke su duniya saman wannan ta farko akwai baitul izza cirowa alqur'ani daga lauhil mahfuz a kawo shi baitul izza to a daren lailatul qadr aka yi wannan aka kawo shi da aka kawo shi kuma sai zamanto ake sabko ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala hasabi in gwalgwadan bukata sai a sabko ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato abin da ya shafi alqur'ani idan an yi wata munasaba wani abu ya faru sai Allah subhanahu wata'ala daga cikin alqur'ani a sabko wasu ayoyi a sabko wannan sura a sabko wannan ayoyi aka dauki gwalgwadon shekara 23 ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabta ana sabkar mishi da wannan alqur'ani kaga ba kai tsaye ba kawai aka sabko da qur'ani wannan yake nuna ma irin kima da daraja ta abin da ya shafi alqur'ani da yanda ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya wanzar da shi domin a sabko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya ringa lallashin shi saboda mushrikai suke cewa wai dan mi ba a sabkar ma ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qur'anin nan jumlatan wahida ce kawai gabaki daya a sabko mishi wannan alqur'ani kwatsam gashi nan duka komi yana ciki Allah ya ce a kazalika linusabbita bihi fuadaka wartannahu tartila wannan mun sabko shi ne a daki daki dan mu tabbatar da zuciyarka mu tabbatar da wato abin da ya shafi duk abin da yahudawa da mushrikai suke maka mu baka hakuri mu hakurkurtar da kai akai Allah haka Allah bai yake cewa warattalnahu tartila kuma muka rera shi rerawa wanda zaka gani su zo su ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai wannan magana da yake magana ce ta mawaki sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma huwa bi qauli sha'ir ya sabko ya ba su amsa su ce ai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da hankali ya haukace manzo Allah subhanahu wataala ya sabko aya ya ce ba majnun bane ba bai da hankali bane a hankalin shi daga an yi wani abu sai ubangiji subhanahu wataala ya saukar da aya daga an yi kaza sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da aya kenan wannan daga baitul izza sabko shi zawwa nan sama shi ma farkon sabkawa a cikin ramadan aka fara sabko shi kenan nan da aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wannan alqur'ani ubangiji subhanahu wataala ya ce mu muka sabkar da shi a daren lailatul qadri kenan yaushe shine sabkowa ta farko daga lauhil mahfuz zawwa baitul izza wannan jumlatan aka sabko shi kuma wannan yake nuna cewa wani tanadi da ubangiji subhanahu wataala yayi ma wato shari'ar musulunci wanda za a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin malamai suka ce tun kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi wannan sabko aka sabko da qur'ani wato a baitul izza yana jiran aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tukun a fara bashi wannan qur'ani amma zaka gani mafi yawan annabawa daga aiko su za a zo a ba su littattafan su wato jumlatan wahida duba mu ga annabi Musa lokacin da yaje ya amso duka wato abin da ya shahi littafin shi a cikin allo a rubuce gabaki da to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko shi aka sabko da qur'anin baitul izza yake jiran aikowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a ringa bashi wato shi a hankali a hankali a hankali dan a tabbatar da abin da ya shahi wato zuciyar shi da kuma irin yanda mushrikai wato suke musguna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle tabbas mu muka sabkar da wannan alqur'ani a daren lailatul qadr Allah sai ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr wai me ya sanar da kai wannan dare da ake ce ma daren lailatul qadr me ka sani game da wannan dare ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mun gani a baya cewa duk inda wa ma adraka ta zo amsa ta tana ina tana gaba to shine da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai me ka sani game da abin da ya shahi daren lailatul qadr sai aka ce mishi to lailatul qadr khairum min alf shahr san da cewa hadaran lailatul qadri yafi wato wata dubu alkhairi kai alkhairi daya a wannan dare yafi kai alkhairi wato a cikin wasu dare ruwa na gwalgwaran tsawon wata dubu wanda babu daren lailatul qadri a ciki wanda wannan shine daren lailatul qadri malamai suka ce wannan wata falala ce da wata baiwa ubangiji subhanahu wataala ya ma wannan al'umma da ya tabbata a hadisi wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abazar yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah yace mishi ina tambaye zan tambaye ka game da abin da ya shahi wato daren lailatul qadri ko kuma yake ba da ruwaya cewa wata rana ya tambaye ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shahi daren lailatul qadri sai yake ce mishi wai ya rasulullah wannan daren na lailatul qadri a cikin ramadan kadai yake ko kuma a wajen ramadan yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mishi wannan dare yana nan cikin ramadan yace to takunu wannan dare zai kasance tare da al-anbiya tare da annabawa ma kanu matukar suna nan a ce tunda annabi yana raye shikenan daren nan yana nan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangiji subhanahu wataala shikenan a ce daren nan bai nan an dauke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi a'a wannan daren yana nan har sai tashin alkiyama wato ila yaumil qiyama wannan dare lailatul qadr yana nan cikin watan ramadan kowace shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai abazar ya tambaye shi yace to ya rasulullah a Ramadan din a wani lokaci zan same shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ka neme shi a cikin wato ashrul awwal wal ashrul awakhir, wannan da farkon lamari ka neme shi a farkon goma kuma ko kuma wato goma ta ƙarshe. Wanda da farkon lamari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi itikafi goma na farkon Ramadan yana neman mine, yana neman daren Lailatul Qadri. Sai aka ce mishi a'a ba a goma na farko ba yake, ya ƙara a goma na biyu, aka ce mishi ba a goma na biyu ba yake, aka ce mishi daren Lailatul Qadri yana goma na ƙarshe. Goma na ƙarshe a cikin wannan dare ake samun daren Lailatul Qadri, wanda kuma yana daga cikin falala da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ma al'umma game da abin da ya shafi shi daren Lailatul Qadri. Shine mai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tunanin cewa al'ummu da yawa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba su tsawon rayuwa ta yanda mine, ta yanda suka yi ayyukan kirki. Amma zaka ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato duka gwalgwadon shekarun da ake ba su 60 ne ko 70, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kadan ne suke tsallakawa su wuce. To sai Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya daranci ta wannan al'umma da abin da ya shafi daren Lailatul Qadri, wanda idan kayi aikin alkhairi a ciki Allah ya karban ma kamar kimanin wato wata dubu ne kai kana aikata aikin alkhairi. Wanda wata dubu kuma a shekaru namu nan zai kai shekara nawa? Wajen shekara 83. To a shekara ɗaya ka samu aikin mine shekara 83, shekara biyu ta koma nawa, shekara uku, shekara hudu, shekara biyar, har kai adadin wannan shekarun naka, zaka gani kana iya da ayyukanka na alkhairi tare da gajerin shekaru da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya baka, amma ayyukanka na alkhairi sun kai kololuwan wasu shekaru masu yawa. Kamar yadda mun duba mutanen da za Nabi Nuhu shi kadai shekara 100 ba 50 yayi yana ne yana kira zuwa ga Allah wai wa'azi, banda shekarun shi da yake kafin ya fara wa'azin da kuma bayan wato yayi kira an watsa al'umma, yayi addu'a an hallaka wato wanda basu yi ba imani. Amma yadda ya shekara 50, shekara 950 yayi. To mutanen da zaka gani shekaru suke yi masu yawa, amma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kididdige shekarun nasu bisu wuce 60 zuwa 70. Manzo Allah yace kadan ne suke huce wannan. To a cikin shekara 60, shekara 70, ka gani da wanda ya shekara 50 ko da wanda ya shekara dubunnai a baya, da kai wanda kai shekara 50, kaga in a ce kullun yana aiki kai ma kana yi aikin ba zai zamanto ba mine, ba zai zamanto ba guda ba, ka ma gama ba. To Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai ya ribaci wannan al'umma ya bata falala ta mine ta wannan dare na Lailatul Qadri, cewa dare guda ne wanda idan kai aiki a cikin shi Allah Subhanahu wa Ta'ala zai limka maka wato kamar kai wata dubu ne kana aikata ayyukan alkhairi. Kaga ashe babbar falala ce. Sannan kuma wannan dare na Lailatul Qadri kamar yadda Allah Subhanahu wa Ta'ala ya faɗi mana cewa fiha yufraqu kullu amrin hakim, wato a cikin wannan dare ake rarrabe, ake kaddara dukkan wasu al'amura. Sahabbai sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, alaysa batini ba Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard, batini ba Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya rubuta wato kaddara ta halittu gabaki daya kafin ma a halicci samai da kasai? Yace kwarai da gaske wannan ana sabko shi ne daga can Lailatul Mahfuz, wato a daren Lailatul Qadri a rabia wannan budijan wannan shekara. Misali yau wannan shekara ka samu daren Lailatul Qadri, Allah ya sanya cewa budijan rayuwarka a wannan shekara an rubuta cewa zaka yi arziki ko zaka yi kaza ko zaka yi kaza, a wannan shekara zaka mutu ko kuma zaka kai shekara mai zawa. To duka a wannan shekara ake zawa a tabbatar ma wato bayi kowanne budijan shi na shekarar shi. Shi yasa zaka gani aikin da zaka yi daga Lailatul Qadri zawa wata Ramadan tun waccan bara an riga an rubuta duk abin da kaga ka samu da ja a rubuce yake an kaddara maka shi da ba, duk abin da kaga baka samu ba kuma Allah Subhanahu wa Ta'ala bai kaddarta ba. In kaga baka kai ba, to tun a wancan lokacin da aka zo an ce wani ba zai kai ba da Lailatul Qadri mai zawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kai mu mai zawa. Da Lailatul Qadri ka same shi babban alkhairi, babban alkhairi ne. Shi yasa nan yace Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, daren Lailatul Qadri yahi wato abin da ya shafi wata dubu wato alkhairi, wato ka aikata aiki managarci a cikin wannan dare, ka aikata aiki wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai karba, to yafi wato wasu darare wanda babu Lailatul Qadri. Zan magani magabata suka ce game da abin da ya shafi daren Lailatul Qadri, kwanaki goma na ƙarshen Ramadan da kuma kwanaki goma na abin da ya shafi watan al-Muharram. Wannan a duk duniya babu wasu kwanaki wanda suke da albarka kamar wannan kwanaki. Daren Lailatul Qadri a cikin Ramadan kwana 10 na ƙarshe, me ake so mutun ya zamanto ya rike su wannan shine dararen gabaki daya. Shi kuma warkon al-Muharram idan sabo shekara ta musulunci ta kama, shi kuma wannan journey journey din nan banda dare, shi kuma duk duniya babu wata journey wadda take wannan journey guda 10 wato ayyuka na alkhairi Muharram al-Muharram wanda yaushe ake yin sallar Idi?
Zulhijja ne Muharram ai farkon shekara ne,
farkon shekara nawa ga wata ake sallar laya?
Goma ga watan Zulhijja.
Ga watan
Zulhijja.
Zulhijja
haka
goma ga watan Zulhijja ake hawan
Arfa.
Arfa tara ga wata ake hawan Arfa. Goma ga wata ake mene? Ake sallah. To wannan kwanuka guda 10 wanda suke na sallah, kwanuka guda 10 na sallah, to babu wasu kwanuka wanda in a jurni ne wanda suka kai su alkhairi, saboda a cikin sa akwai ranar layya. Idan kuma dare ne ake so, su ne dare wanda ke da kai na ƙarshen watan Ramadan, su kuma babu kwanukan da suka kai su alkhairi, saboda a cikin sa akwai mi? Akwai dare Lailatul Qadr. Kenan a rayuwarka duk shekara kana da wasu bentikatirar su 10 wanda kada ka yarda wannan bentikatirar in wato su barka, kada ka yarda su kubuce maka, sawa'un ka aikata aikin alkhairi a cikin wannan, kada ka yarda kuskure ka aikata wani zunubai a ciki kuma, saboda zunubi kuma a cikin irin wannan kwanuka Allah subhanahu wataala yana kausasa shi. Wato babban laifi ne ka yi zunubi a irin wannan kwanuka wanda aka nuna ma cewa akwai alkhairai a cikin wannan wato abin da ya shafi kwanuka. Idan muka duba wancan su wuni ne, wannan kuma dare ne. Shi yasa kuma malamai suke cewa game da abin da ya shafi sha'anin dare, sha'ani ne wanda yake da girma a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kaga nan cai fi Lailatul Qadri, a daren Lailatul Qadri aka sabkar da ni da Alqur'ani. Kaga bai ce ba a wunin da aka sabkar da Alqur'ani. Shi yasa ayoyi da yawa zaka ga Allah subhanahu wataala yana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin wato da dare ya ringa tashi, yake cewa minal layli fatahajjar bi nafilatan laka, daga cikin dare ka ringa tashi kana tahajjudi, kana qiyamul layli. Haka hadisi ya tabbata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk dare idan ya zamanto sulusi ya je, ɗaya cikin uku na ƙarshen dare ya je, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji subhanahu wataala yana saukowa saman duniya, yana tambaya wa yake nema a gafarta mishi, a gafarta mishi, wa yake nema a arzuta shi, a arzuta shi, wa yake neman kaza a bashi. Kaga wannan duka a cikin dare ne. Mahallu shahidi shine dai dare yana da amfani ga rayuwar mutum musulmi. Duk wani abu na ibada malamai suka ce ka yi matukar kokari kirdada cikin dare, saboda lokaci ne wanda dukkan wani shagulgula da kake ka bar su, zuciyarka ta dawo waje guda, ka nutsu, ka samu sakina, gari yayi shiru, to a lokacin sai ka yi matukar kokari wato ka kusanci Ubangiji subhanahu wataala. Babu wani abu wanda zai zamanto yayi farcirban ka ga abin da ya shafi bauta ta Ubangiji subhanahu wataala. To anan Allah subhanahu wataala da ya ambata mana cewa Lailatul Qadri khairun min alf shahr, sai ce tanazzalul mala'ikatu waruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul mala'ikatu, Allah yace a cikin wannan dare mala'iku suna sabkowa, waruhu a tare da mala'ikun ma akwai ar-ruh, akwai jibril alaihi salatu wassalam, kamar yadda malamai suka fassara shi ake nihi da ar-ruhu nan, bi idni rabbihim min kulli amr, da wato izinin ubangijinka daga dukkan wani abin da ya shafi lamari da Allah subhanahu wataala ya hukunta cewa zai abku a wannan rana. Ka gani yana daga cikin ƙarin darajar wannan dare shine Ubangiji subhanahu wataala da yace dare ne wanda mala'iku suke sabkowa. To duk lokacin da aka ce ma kuma mala'iku suna sabko da waje, suna zawwa waje, to waje ne wanda ke da kwai rahama, abu ne wani waje ne wanda ke da kwai falala, waje ne wanda ke da kwai wato kada mutun ya zamanto yayi wasa da irin wannan lamari. Kamar yadda mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cewa mala'iku suna iltimasin wato irin wuraren da ake ambatan Allah. Idan sun ga waje ana ambatan Allah, sai su zo su zamna, ayi ambatan Allah tare da su, ayi karatun Qur'ani tare da su, a saurari karatu tare da su. Haka mu duba mu ga irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Juma'a mala'iku suna zuwa da wuri, duk wanda ya zo su rubuta sunan shi suna rubutawa. Daga liman ya zo za a yi huduba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai su tattare takardun su, su ma su koma su saurari ambatan Allah. To duk inda kaji an ce ma mala'ika ya sabko wannan waje, to waje ne wanda yake dauke da abin da ya shafi falala. tattare da mala'ikun aka ce war ruhu, wasu malamai suka ce a ruhu jibril kamar yanda yake mashhuri a wajen malamai shine, wasu kuma suka ce a'a wasu tawaga ce ta mala'ikun Allah su ake kira da ar-ruh, su ma a wannan rana na daren lailatul qadri a wannan lokaci sabkowa suke sama. Amma dai magana wadda take rajiha shine wai malamai da suka ce jibril alaihi salatu wassalam ake nihi da abin da ya shafi ar-ruh, min bi izni rabbihim, da izinin ubangijin su, min kulli amrin, sai Allah yace salamun hiya hatta matla'il fajr. Wannan mala'iku kawai aminci suke roƙa ma masallata, aminci suke roƙa ma duk wani mutum musulmi wanda ya duƙufa yana aikata aikin ibada. Wasu malamai suka ce zawwa su su ringa assalamu, amincin Allah ya tabbata a gare ka, amincin Allah ya tabbata a gare ka. Dukkan daren lailatul qadri wannan mala'iku da suka sauko gabaki daya suna roƙa ma bayi, suna kiran cewa amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a gare su, hatta matla'il fajr, har sai al-fajr yake to, tun daga faduwar rana har sai al-fajr yake to. To daren lailatul qadri kamar yanda bayani kafin Ramadan kadan ya gabata game da abin da ya shahi falalashi, kuma da abin da muka gai a yanzu, mutum bai kamata ba yayi sakaci ga abin da ya shahi neman daren lailatul qadri, kuma kada ka rike wata rana ka ce ita ce kawai daren nan a ita zai zo. Babban abin da mutum zai rike shine ya rike wannan goma na ƙarshen watan Ramadan, matukar ka rike su to tabbas da ikon Allah kayi muwafaka da abin da ya shahi daren lailatul qadri, saboda a cikin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan suke kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata. Zalla sallallahu alaihi wasallama ya zo wata rana zai faɗi ma al'umma cewa ga daren kwa a rana kaza ne daren, sai isko wasu daga cikin sahabbai wato suna dan rigima tsakankanin su, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shagalta da wato su sai zamanto ya manta wato wata rana ce. To ala kulli hal manzo Allah sai yace asa an takuna khairan, yace tabbas zai zamanto muku alkhairi ne, amma dai yace ilitamisuha fil ashr al awakhir, mu nemi wannan dare wato a goma na ƙarshen watan Ramadan. Babban abu shine daga an ce ma yau daren 20 ko tun daren 19 kai mai tarbe, to inda dama ma ta yi kai itikafi, shiga itikafi, saboda itikafi zai taimaka maka kwarai wallahi. Duk wanda ya shiga itikafi ya je kuma da niyyar cewa itikafi ya tayi, ba irin itikafi ba namu na zamani, daga mutum kafin ya tayi na warko sai ya nema ya bata aikin nashi ma, daga gani yana kiran wani ya ne ka kai gaugawa ka kamo wannan abin wa, daga 19 ka san ba ka ganni ba sai bayan Idi, yo lahiya mutuwa zakai, a'a ka san mu duk shekara mun je itikafi, bana ma ina nan da ja amu. To kaga wannan kana nema ka lalata aikin ka. Itikafi in zakka tai kada kai ma wani ya sani, wanda suke da haƙƙi akan ka, misali mahaifa, wannan kana yi zawa ka ga yinsu, to kwana biyu zakka tai masallaci zakai itikafi, saboda kawai wani buƙatar neman ka yisu ya zaman to ka tai. Duk wasu abubuwa da zasu shagaltar da kai ka meda su gehe, salula wannan mai da ta gehe, dauki karamar salula anka, malamai da suka ba da ruhsa anka na wani bukata, misali kana iya kai atal kai kira kan bukata ka, kamar yanda suka ba da ruhsa cewa kana itikafi, misali wata bukata ta kama ka ta huta, wanda ta abu ta darura ce lazim ba makawa sai ka huta, misali ko zuwa sayan abinci ka ci abinci, ko kuma zuwa wani wato a ce ban daki da zaka huta daga masallacin, sai ka huta daga masallacin zaka samu ban daki, ko kuma rishin lahiya ce zaka je ka yi magani ka so magani, wannan duka suka ce babu laifi, ko kuma wani ya kama ziyara ko matarka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi matar shi tana kai mishi ziyara, wannan dan ka dan huto ka taka mata ka koma shi ma babu laifi. Amma dai wani abu wanda zai shakaltar da kai game da sha'anin duniya, game da sha'anin lahira, ya zamanto ya shagaltar da kai aikin duniya ne, to wannan so ake ka maida shi gehe, ka zo ka dukufa kawai abinda zakai kai mai itikafi shine karatun Qur'ani, istighfari, salloli, in ka gaji ka dan zamna ka huta, ba laifi kai kwanta ka dan yi barci, kana tashi ka ci gaba da ambatan Allah, ka ci gaba da karatun Qur'ani, kai ta azkar, kai ta ambatan Allah, wannan kwana goma da zakka rike wallahi sai ka ga rayuwarka ta sauya. Kuma kada ka je ka zamna kawai kai ta barci, ko kuma ka biya wasu wanda ka iske, saboda wasu in suka je itikafin kuma an iske jama'a kuma sai a koma wali ayi itikafin kuma a zo a zamna ana ta hira, a huto ayi ta hira, an yi hira nan kuma barantana ma in Allah Allah ya kiyaye a koma hirar duniya, ko kuma hirar siyasa a ringa gardama, kai ka zo itikafi kana hirar siyasa, ko kuma a je ga giban mutane ma Allah subhanahu wata'ala ya kare. To kaga wannan abu bai yi ba, amma matukar ka ta yi da niyya ta gaskiya cewa za ka yi itikafi don Allah, kana iltimasin neman wato abin da ya shafi daren lailatul qadri, to matakar ka raya kwanakin nan guda 10 tun daga faduwa rana har zuwa ke tawa alfajir duk ranar da za ta fada ya zamanto daga ta fada ka dukufa kawai ibada kake shi lokacin lailatul qadari yana farawa ne daga faduwar rana daga rana ta fada in aka ce ma daren ne cikin kwanaki 10 na karshe daga rana ta fada kawai lokacin ya fara ba wai sai a lokacin karfe 2 kuke wutarwa yamin laili ko kuma karfe 1 ko kuma karfe 3 a ba sai wannan lokaci ba dan kace sai karfe 2 to kai asarar wasu awanni wanda suke da yawa a baya wanda saka kahin karfe 2 daga yanzu misali rana da zai tar transcend kaga wajen dinabbar ventre ventre inner ventre ventre wazer 0r inner desert awa 8 zakka bata ta banza kana jiran wai sai karfe 2 ka fito masallaci in sai karfe 1 awa 7 zakka bada kai baka roki ba Allah tana ba kana can kana kallon film ma kana kallon seri kana cewa saura minti 5 mu je mu dace da rallai da kadar a goge mana abin da muka yi kaga ni irin wannan da in ka je ma zakka gani bakka da karkashin ibada ibada idan kana kai da kanka wataran in kai ibada ka san sare cewa wannan ibadar taka tana da tasiri wannan ibadar taka Ubangiji subhanahu wataala ya sa ma sakina ya sa ma waqar ya sa ma nutsuwa lokacin da kake aikata wannan ibada kana ida kuma zaka ringa jin dadi a cikin zuciyarka zaka ringa ji ba a baka baka da kobiya a aljunka amma kana farin ciki kana jin dadi in kaga ma mutun ya zo ya ma wani abu ya kace assalamu alaikum Allah gafarta maka ya ma wani abu ya dai ka nema mishi gafara amma ka zo da man kan kaje kana aikata wani laifi ni saban Allah kuma ka tawo a masallacin kun yi rikici da wani ko da dan agaji ko wani ya zo ya taka kaka ture shi can ko ya zo kai wani abu dai zaka gani dabi'arka bata canza ba to kaga wannan akwai wato karancin abin da ya shafi nutsuwa da karancin wato kusanta Ubangiji subhanahu wataala shi ibada in zakka ma Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji yana so kai ta ne direct zuwa gare shi a daren wannan yana daga cikin babbar addu'ar da ya kamata mutum ya rike shine kamar yadda Aisha hadisi yazo duk da hadisin malamai suna ganin raunin shi amma hadisi ne wanda yake da hasan cewa Aisha take cewa ya Rasulullah ya ma'aikin Allah wai yanzu idan nayi gamu da katar Ubangiji subhanahu wataala yasa naje daren lailatul qadari wace irin addu'a zan ringa zalla sallallahu alaihi wasallam yace mata ki ringa cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni da duk da hadisin akwai maganganun malamai da yawa a cikin shi ala kulli hal min babil fada'il addu'a ce ka rike wannan addu'a cewa kai ta maimaita ta kai ta maimaita ta daga 10 ta karshe ta fara daga ka sha ruwa kana shan ruwa kai ta wannan adda ka karo duk wasu addawoyin ka wanda suka yi kuraje ka kakkabe su ka zo ka dauke su wannan dukkan nemi ismullahil azam wanda addawoyi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da ya addu'a da su Ubangiji subhanahu wataala zai karba mishi wallahi tun yanzu je ka kakkabe su tun yanzu ka fara training muraja'a su ka ringa zagwa kuma dukufa kullum muna cewa game da abin da ya shafi sha'anin addu'a wallahi idan zaka yi addu'a ka wohintar da zuciyarka gaba da abin da ya shafi duniya gaba daya ka zamanto ka fuskanci Ubangiji subhanahu wataala bi qalb saboda mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji bai karban addu'ar da ta fito daga zuciya wadda take rafkananna wata iri ce zuciya wadda take rafkananna shine mutumin da yazo yana roƙon Ubangiji subhanahu wataala amma zuciyar shi tana can tana tunanin wani abu kai ne ka zo da man kana barci kai ce in an zo wuturi a tada ka an zo wuturi a tada ka jo ka zo sallafa wai kace kai barci ka kwanta kuma wai in an zo wuturi a tada ka kuma da zaka daure kana iya zuwa ka dan tamna wani gora da sukari ka dan sha wani kafe ka sha wani shayi ka sa wani dan ka samu wannan awannin da za a zo a bauta wa Allah subhanahu wataala yanzu da ce wani abu ne za a yi na neman duniya wallahi karai zaka ji kawar tsake barcin kwata kwata ya bace amma dai saboda nisantan mu da sanin wato irin ibada da muke ba Ubangiji subhanahu wataala shi yasa duk lokacin ibada sai kaga mutun yana kasala da wannan kasala ce ta dan adam kasala ce ta dan adam hali ne wanda yake na dan adam dole ka gyara yau kaji wato yanayin ka ya fara ragewa yi matukar kokarin neman abin da zai motsa ka abin da zai zamanto ya motsa ka ka ringa aikata ayyuka na ibada a wajen Ubangiji subhanahu wataala ka fuskance shi kuma shi kadai kake bukata lokacin da ka zo ka roki Allah zuciyarka direct zuwa ga Allah to irin wannan addu'a ce idan kai malamai suka ce la tuka da turaddu ba irin ta ba ake mayarwa irin addu'a ce wanda Allah yake amsa kai tsaye saboda ka zo ka nuna ma Ubangiji subhanahu wataala cewa kai mabukaci ne a wajen shi Ubangiji subhanahu wataala kuma ya tabbatar mana cewa fa ana inda wanne abdi bi yace ni ina nan a wurin da bawa na yayi zato na in zanna bi khairan fa khairan wa in sharran fa sharra yace in yayi zatan alkhairi to alkhairi ne in yayi zatan sharri kuma sharrin ne wato zatan alkhairi da zakai kuma shine da yaqini da kuma daukan sabubba ba kaje kana sheke ayyuka ba kan ga cewa Allah subhanahu wataala ka kyautata mishi zato cewa ba zai baka azaba ba a wannan ba zatan ba zato bane kake kyautatawa wannan shedan ne yake rudar da kai kazo kana aikata laihin kirki ka san akwai irin wanda shedan yake musu wato irin wannan wa'azi cewa ai inna allaha ghafurur rahim ai kuma Allah ya ce shi in ka kyautata mishi zato yana nan a daidai zatan da ka kyautata mishi to ni ai na kyautata zato kenan Allah zai cika mani baya mun ba azaba kuma yayin je in ringa yin sabai shi kenan ka gani abu ne yayi masu cin karo da juna matakar kana so Allah subhanahu wataala ka kyautata mishi zato ka ganshi a inda ya kazace shi to shine ka ringa biyayya ga shi ka ringa bauta mishi akan yanda wato ya karantar da kai to wannan kwana 10 idan ka rike su tabbas kai garantin cewa ka samu daren Lailatul Qadr duk da malamai suna wasu malamai suna da dalilai wanda suke karfafa cewa daren Lailatul Qadr yana zuwa daren 27 ko daren 29 amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana mu neme su a 10 sannan a 10 ma mu neme su a kwanuka wanda suke mara kaka ce a kawai daren 27 11 set kawai shine daren Lailatul Qadr kawai nan zan zo wanda da yawa daga cikin mu kuma mun dauki haka zaka gani mutum bai zauwa sallah bai kaza sai irin wannan daren 11 set tai sai kaga ya dauko tafin shi da tabbishin shi yazo masallaci ya shimo da kuma ga duwa ka din masallataiya idan daren 27 yazo inda bakin kofa kuke inda sahu uku kuke a masallaci to wannan daren in yazo ina ji hakkwana sai kun ga mutane sai ka rasa wannan ɗan unguwan ne ko kuma wasu ne suka zo baki masu wucewa to kuma baki ne masu wucewa saboda amma aikata jurferiye ne to ka gani ba dan an bayar jurferiye ba yake nuna cewa tabbas shi ne ba shi bai ke ba da wannan cewa shi ne daren Lailatul Qadr yana iya zauwa kuma daren 29 wanda kuma daren 29 shine kuma da yawa daga cikin mutane suke gani an ci kasuwa kawai sai fini kai kuma ka san ba ma lokacin ne za a fara aiki lokacin ne zaka in kai sake tabarka kuma ina ji kuma sai wata shekara inda rai in ba rubuta ba baka kai ba in an rubuta ka kai to alhamdulillah to wallahi ka kai wasa in aka ce ma azumi an yi 30 ran 30 in ma za a fito fito kawai daga 10 manzana sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan 10 ta karshe ta kama shadda mi izarahu yana dar mai gaftan shi nan ne aiki ba mun san aiki ba in yazo karshe da yazo karshe karshe abu yazo karshe babu wahala to shi azumi in yazo karshe lokacin ne ake kara kaimi akan abin da ya shafi ayyuka na ibada manzana sallallahu alaihi wasallam sai dar mai gaftan shi in 10 ta karshe ta kama sai ya tare iyallan shi gabaki daya kowa ya fito a ringa ta ya masallaci kada ka bari ka ce kai kadai zaka zo a'a ta dasu su zo masallaci ayi sallah yaranka ne ta dasu ku zo tare ku zo kiyayesu a zo matanka ne ta dasu ku zo tare gidan gabaki dai kowa ya zo neman menene kuke neman alkhairi ne ku san ba ciki waye adda shi zata karbu yau ka zo da danka yace Allah gafarta min mahaifina Allah ya karba to kai ba ka huce ba kai takan Allah bai karba ba ga ta danka Allah ya karba ma to ba ka huce ba yau ma taka tama adda Allah ya karba yau kai kama wani adda Allah subhanahu wataala ya karba ba ka san ba waye adda shi take karbuwa kowa zuwa ne zai yayi ta dukufa ba ka san ba yanda yanayin wane da wane yake tsakankanin shi da Ubangiji subhanahu wataala kenan ba lokaci bane na wasa kaga yanzu Ramadan duka yau muna kwana 15 da azumi in yayi guduwa ƙara 15 a gaba nan da kwana 4 ko 5 an shiga mi an shiga wannan kwanuka to tun yanzu kamata yayi ka fara ba kanka revision ka fara ma kanka shiri Allah ya taimaka irin abin da ya shafi lakwal wanda suke lakwal yanzu cikin hutu za a yi wannan kwanuka 10 sun zo daidai da hutun da ake badawa to kenan ka gani darerukan daren ne ake kaun daren ne ake so ka aikata aikin alkhairi sadaka ce duk wani dangin aiki na alkhairi da ka sani ai wannan dare kawo kawo shi kai ko mene ne yi shi a cikin wannan dararan in wata sadaka ce zaka wada da rana ma ka ce ba wani bari in fayan magarba ya zo ka zo ka amsa saboda dai ta yi mi ne ta shiga daren in Allah ya taimaka cewa cikin daren Lailatul Qadr ne ka 10 da ka bada ta kyauta a daren Lailatul Qadr ta fi alkhairin wata 1000 wanda babu daren Lailatul Qadr kawai ayi shekara 80 ne kullun sai ka bada shekara 10 miliyan nawa ne to ka gani abin da yawa ne to kaga wannan duka menene yake nuna mana cewa mutun yayi matukar kokari 10 kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma yace ma sahabbai yace na gani ru'uyar da kuka yi mafalke mafalken ku gabaki eh da kuke yi yana nuna cewa a goma ta karshe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to dukkan mutumin da yake neman daralailatul qadari ya dace da shi to ya neme shi a wannan goma na karshen watan Ramadan matukar ka neme shi a wannan goma na karshe to tabbas zaka samu wannan dare kai matukar kokarin aikata aikin alkhairi a ciki ba wai ka ga daren ba kuma sannan da ake ba wai ta za a yi baka ba ga daren nan kamar yadda ake wadi a Hausa cewa zaka ga komi ya kwanta daga nan kana tsinkayen Makka wai daga nan zaka daga inda kake zaka ringa tsinkayen dakin Allah Ka'aba to kaga wannan ai tatsuniya ne dutsen garin mallam ma ka san baya barin ka baka kaga Saudiya to wannan duka shaci fadi ne na mutane da ake kwani yana daga cikin wasu alamomi wanda sun tabbata cewa yanayin wayewar garin ko kuma daren zaka ga dare ne ba mai sanyi ba ba mai zafi ba dare ne wanda jawwin shi lahiya lau kai da kanka ka san in ka samu a wani dare zaka ji cewa wannan daren kalmi ne lahiya lau komi daidai yanayin mu'tadil ne wato yanayin nashi kaliman in nashi lahiya lau yake to yanayin daren lailatul qadari haka nan yake sannan wayewar garin shi na ranar ranar zata huto ga ta batta da haske sosai da haskenta kuma amma batta da kuma zahi ga ta ranar ta huto duka wannan yana nuna alamar cewa daren lailatul qadari wanda sahabbai sun ba da labari cewa a lokacin a daren da suka yi takirdarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daren lailatul qadari ne an yi ruwa a ranar ai zaman to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to daga sallah asuba suka ga alamar kasa da ruwa abin da ya shafi goshin shi da hanci shi to wannan in lokacin damuna ne ko kuma lokacin yanayin da ke da kwai alamar ruwa amma lokacin da babu ruwa kenan ba ka iya ba a ce ba sai an yi ruwa za a tabbatar da lailatul qadari ba amma duk irin wannan alamu wanda suka nuna cewa daren zaka ji shi shiru aka ce ba ka ji ba haushin kare wanda duka fadi ne an ce ba ka ji ba kukan jakki in akwai jakkai a gidanka suka tashi kuka yi da su karnuka haka za su yi da kukan su wannan duka babu ba daga cikin alamomi bane mana abin da ya shafi wato lailatul qadari kuma ka ba kanka wato abin da ya shafi sauki da so ake ka san daren lailatul qadari manzo Allah zai iya faɗi mana yana iya ce mana kawai rana kaza ita ce daren lailatul qadari a kowace shekara ba a huce ba to me yasa da an gayi mishi kuma aka mantar da shi kaga ya akwai hikima so ake mini so ake ka gada ma ubangiji subhanahu wataala alkhairi ta tattare da kai goman ne aka ce kwana goma dare goma menene dare goma dan ka raya su yanzu ba a komi nan aka baka wata kwantara kwangila aka ce da dare zaka ringa yi kawai kakkai barci da dare ba kai ba to ina babba kwangila wadda lahira ce kake nema kanmu ne bin mu ma adalci ka ringa mu karana wani abu wai yanzu to wannan abu da nake so in yi na ibada dare goma ne yanzu a ce wata miliyan kaza ce aka ware za a bani a ce kawai daga magariba ta yi in shiga masallaci kawai in huto ko kuma in shiga gida in yi ta istighfari in zamna kawai aikin da ake so in yi ne abba kawai rasalla kawo ga miliyan goma ta duk kwana ɗaya miliyan guda duk kwana duk dare ɗaya miliyan guda kaga listin ya za cika listin da tantama sai ta yi ko wata guda da kaji bala ya ce zai to ina ga kai kuma lahira ce kake dai ba kida kaga abu ne wanda ya kamata mu zamanto mun yi matukar kokari wato abin da ya shafi neman wannan dare ina roƙon Allah subhanahu wataala ya gwada mana wannan dare Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon raya shi kuma Allah subhanahu wataala ya karba mana idan mun aikata ayyukan alkhairi a cikin shi to wannan a gurguje abinda wannan sura ta wato kumsa sai sura ta gaba ita ce suratul alaq suratul ikra suratul ikra sura ce wadda take makkiya wadda sura ce kace ita ce farkon sura da aka safkar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyin ta guda biyar su ne farko wanda aka fara safkarwa na Qur'ani mun gani a lailatul qadari a cewa an safko alqur'ani a daren lailatul qadari daga ina daga lawil mahfuz zawwa baitul izza saman duniya to daga saman duniya sama ta farko wannan a baitul izza farkon safko shi a safko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya faru ne cikin Ramadan malamai suka ce kuma cikin daren lailatul qadari kuma an safkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi guda biyar su aka fara safkan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha take ba mu labari a wani hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya fara zo mishi na nuna alamun annabtar shi shine ar-ru'ya as-sadiqa wato mafaliki wanda yake na gaske. Aisha take cewa fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falqis sabah subah. Manzo Allah bai ganin wani abu a barci ba ce tabbas kai kamar wayewar gari zaka ga abin ya abu. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kawai abu guda daga ka gani daga ya gani yayi mahalkin kaza kuma abin sai ya faru daga yayi mahalkin kaza sai ya faru saboda mun san dama mahalkin annabawa menene gaskiya ne kuma Allah yana ma wato wasu bayi shi wato abin da ya shahi ilhamin mahalki irin wannan amma shi kuma kaso ɗaya ne daga cikin kaso 40 na abin da ya shahi annabta wannan mahalki kenan wanda kuma malamai suka ce wannan mahalki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wajen tsawon wata 6 aka yi yana yin irin shi wanda lokaci ne wanda bai cika ba shekara 40 kwatsam yana cika shekara 40 sai wahayi ya fara sauko mishi misali sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan mahlikin bayan wannan kawai sai aka soyar ta mishi ya ringa yin wato abin da ya shafi alhala shine wato kebancewa kaci ya kebance da mutane to shi yasa yake ta ya garu hira kai dutsin garu hira zalla sallallahu alaihi wasallam sai yaje can ya koma can ya zamna yana tuntuntuni shi yasa Aisha arwaya hadisi tace ya tahannas yana yin ta'abbud malamai suka ce yana bautawa Allah malamai suka ce wasu malamai suka ce bautar Allah da yake da bulbudin wato shari'a ta annabi Ibrahim saboda mutanen makka ai wato suna kan wato abin da ya shafi addinin annabi Ibrahim akwai bulbudin shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin in yaje da shi yake wasu suka ce a yana tuntuntuni ne game da abin da ya shafi halittun Allah subhanahu wataala Zana sallallahu alaihi wasallam yana tunani akan sama ya gani saman wannan kai ga ƙasa ga mutane ga duwatsu akwai wani abu wanda yake wato aboye wanda shine ya halicci wannan abubuwa to manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan ababen ne yake tuntuntuni zin ka duba sama kai kanka yanzu ka san sama ka san akwai wanda yake ka duba ka ƙasa lam yace inna fi khalqis samawati wal ardi fadl
wa bismillahir rahmanir rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار
كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب lalle game da abin da ya shafi halittar sammai da kasai da irin yanda sabanin wuni da dare zaka gani da rana tana faduwa December kwatsabe ta dawo December san ba ya akai ta koma wannan lokaci da yanda dare da yana kaiwa wata ran sai Caesar sanyi ka gani Caesar ma cikin duhu ne yanzu aka dawo sai ka gani sankyar wani abu ga rana ta bude to wannan akwai ayoyi ga masu hankali akwai ayoyi ga ulul albab ma'abota kwakwalluwa da hankali ya kamata kai tuntuntuni ka gani cewa fa lalle wannan fa tabbas akwai wata alama akwai wani abu wanda shine ya halicci wannan wato ababe gabaki da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje garu hira yana ta tunani akan irin wannan abubuwa haka yake tunani da garu hira wani dutsi ne a makka kwakwalluwa in ka hau in kana tsinkayen gari zaka ringa ganin gari kamar yanda kake ganin maps sannan ka shiga Google Maps ka shiga sallaka ka shiga Google Maps ka dan janyo ya kake gani zaka ga kawai dan dai san ne to amma can da ke ba nesa bane sosai amma zaka ringa ganin shi kamar Google Earth to tunda Google Earth shine mai motsi zaka iya ganin movement amma sai kai abonnement da kuma wanda dai wannan fannin takniya ne wanda suka sani sun san shi to ala kulli hal in ka hau can kololuwa zaka gani garin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hawa yana kebancewa da mun je mun hau wannan wajen sai me dan kwari zai iya hawa da latijawa ka sa hawa su da ka kama sai ka gaji wai yanzu da ke an gyara wajen an yi mishi hanya an mishi wani eskali zaka iya hawa saman dutsen da an yi eskali an gyaggyara zaka iya zuwa har kogon hira zaka iya zuwa ka gani inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da muka hawo da muka yi minti 40 muna tahiyya zan muhawwaja daga nan zaka yi tahiyyar minti 40 da gudu kuma ba tahiyya ba dake hawa ne kake da dan karsashi kana dan gudu gudu kuna tahiyya to sai da muka yi minti 40 muna hawa tukun muka isa can kogon Hira to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba kaga daga lokacin babu escalate daga ina yake hawa ya tahi can to yana can yana wannan abin da ya shahi tintintini game da abin da ya shahi wato wannan kaun wato abin da ya shahi duniya wai wane ne ya halicci kaza wane ne ya halicci kaza wane ne ya halicci kaza to kwatsam a lokacin sai mala'ika Jibril ya zo mishi lokacin mala'ika ya zo mishi ya kama shi ya ce mishi ikra ce mishi ka karanta manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma ana biqari aini ban iya ba karatu da mutanen larabawa a lokacin sai ka iya rubutu da karatu sai ka iya magana wato kake zamantawa kai fifiko to manzala sallallahu alaihi wasallam shi rubutu ma bai iya ba kuma karatu bai iya ba dan Allah ya dora musu wata mu'jiza ta alqur'ani kuma sai aka ba ma wanda shi bai iya ba karatu da rubutu alqur'ani yake karantawa Allah ya ce ku kawo kwatankwacin shi wannan saboda su a Laraba lokacin sai ka iya hira ka zo ka zamna kai yare kai baitittuka kai na shi'ir da faransai kai irin abin da ake ce ma poem ka jera zance tukun ka cika wani in zai mai da ma sai da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka bai iya ba rubutu bai iya karantawa ba kuma sai aka saukan mishi da alqur'ani to Allah sai ya sauko mishi ikra mala'ika nan yace mishi ka karanta yace me zan karanta mala'ika ya kama shi ya matse shi a jikin shi yace fa dammani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kawo shi har sai da ya kai mishi matuka wato ya matse shi sosai hatta balaga minhu aljahd a lokacin ya ƙara ce mishi ikra ya sake shi yace karanta yace me zai karanta ba ana bi ƙara ni ban iya karatu ba a lokacin mala'ika ya ƙara kamo shi yade mishi na uku a na ƙarshe sai ce mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam ya karanta mishi wannan ayoyi guda uku lokacin manzana sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida yana karkarwa ya zo wajen matar shi Khadija radiyallahu anha ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama yake ce mata wato tarihi shi zammiluni wato tarihi shi suru arihi shi saboda yana jin sanyi yana karkarwa ya ga furgici manzala sallallahu alaihi wasallam da abin ya hutar mishi yake gaima Khadija matar shi cewa fa ga abin da ya same shi wani abu ya zo mishi ya matse shi ya ce mishi kaza da kaza da kaza har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata wallahi yana jima kan shi tsoro kada aje wato kamar ko hankalin shi ne zai gusa ko ya haukace ko wani abu makamancin haka a lokacin Khadija take ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ce wallahi kalla tace a ce wallahi Allah subhanahu wataala ba zai tuzartar da kai ba saboda kai mutum ne mai sadar da zumunci mutum ne mai taimaka ma wanda bai da mutum ne mai aminci mutum ne mai amana ta zana dukkan wasu ayyuka na alkhairi ka gani ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko shi mutum ne wanda yake karim kamar yadda mun gani a baya cewa hatta mutanen sun ce menene wato al-amin ne ta gayyi mishi tace kai kuma dukkan mai irin wannan Allah subhanahu wataala ba zai tuzartar da shi ba yasa a rayuwa koda kana da halaye wanda suke bakka da wato dukiya amma halinka a same ka mai hali managarci halayenka su zamanto suna da kyawu sai ubangiji subhanahu wataala ya taimaka maka tace Allah subhanahu wataala ba zai tuzartar da kai ba a lokacin sai ita Khadija ta tafi da shi wajen wani dan amminta dan uwanta Warqa bin Nawfal ana ce mishi Warqa ta zo tace mishi ga wani dan ammin shi ga abubuwan da ya gani ga abubuwan da yake ji sai tambaye shi gai ma shi menene ya ji ya gai mishi duka abubuwan da yake ji da yake gani yace kaga wannan namus kaga wannan abin da yazo maka irin abin da yazo ma wato annabi Musa ne irin abin da yake zo ma annabi Musa ne sai a lokacin yake ce mishi ya laitani ina kai tona ina raye na wato a ce lokacin da mutanen ka zasu kore ka su hudda ka daga garin nan garinka wato in taimake ka a lokacin yake cewa manzo Allah yace yanzu kora ni za a yi hudda ni za a yi daga gari a kore ni yace ya laitani ina nan in taimake ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dawo to wannan lokacin abu na farko kenan da aka wato bashi annabta wannan sura malamai suka ce ita ce surar da aka sabko ma manzo Allah an bude mishi kile an bashi cewa shi annabi ne yanzu kuma sai aiko shi kuma ne je ya fara wato da'awa ita kuma ita ce suratul muddathir ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ita kuma ita ce surar da aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita cewa aka ce ya zama manzo yanzu yanzu kenan nan wannan surata iqra wadda zan mu gani sura ce wadda ta kawo annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka fara sabko mishi Allah kenan zuwa gobe insha Allah sai mu tashi kan bayanin da wato malamai suka kawo mana game da abin da ya shafi wannan sura da fatan abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lalen gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin